Lamarin ya faru ne a unguwar Badariya ta garin birnin Kebbi inda ake tumar wani mutum mai suna Aliyu tare da hadin kan matansa su uku ya daure dan sa mai suna Jibril dan kimanin shekara 11 cikin awaki da talotalo har kimanin tsawon shekara 2 asirin Malam Aliyu da matan nasa ya tono ne lokacin da wani mazauni unguwar ta Badariya ya kenkisawa wani lauya mai suna Barista Lagalo wannan batun shi kuma bai wata ba sai sanar da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama dake garin Birnin Kebbi. Shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a garin Birnin Kebbi Hamza Attahiru Wala ya ce daga nan sai suka nemi haɗin kan 'yan sanda inda suka je gidan domin binciken abin da ke faruwa.
Muka je gidan muka tabbatar da abin lalle haka ne mu muka sa aka kawo matan gaba ɗaya su uku matan mutum da lokacin mutum baya nan shina an bursa je cin kasuwa saboda an ga mun sai kuma shin driver mu shiyar muka zo da shi an station amma ganin yanayin shi mun ga ya kamata a je da shi a asibiti saboda baya cikin hankalin shi gaba ɗaya mun kai shi nan sai ya yi murna su gidan kai kuma ka anshe shi duk abin da kawai ai aka yi mishi.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta tabbatar da akwai wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya shaida mini.
Akan binciken mu sai muka fahimci cewa shi wannan yaro Jibril Aliyu kamar yana dan fama da tabin hankali kuma shi mahaifin shi ya yi kokari da ya kai shi asibitin masu tabin hankali da ke nan cikin jihar Kebbi da kwale da ke cikin jihar Sokoto. Ganin abin ya ci tura shi ne ya ɗauki wannan mataki na ɗaure shi gudun gada ya fita ba sai inda yake ba. To duk da haka dai shi mahaifin yanzu haka yana a hannunmu da sauran matan guda uku matan shi saboda shi mahaifin yaron ba ta gidan mahaifin Allah ya mata cikawa ana nan ana bincike a kai yanzu haka.
Yanzu haka dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a da dama suna bibiyar wannan batun domin ganin an kwatowa wannan yaron haƙƙinsa. Zarau Ahmad ita ce shugaban kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta tallafe mata.
Yaron da ganin shi kasan bi ma san inda abincin kwarai yake saboda yanda yake a cikin police station ma komai ya dauka sawa yake a bakin shi. Ai shi yake ya daure shi wai sakamakon baya da lafiya. To amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a daure shi. A daure shi kuma inda ake daure dabbobi yana cin abinci tare da dabbobin.
To komai gwamnatin jihar Kebbi ke yi ya zuwa yanzu akan wannan batun ganin cewa tashi tana fada da cin zarafin kananan yara. Zara'u Wali ita ce mai baiwa gwamnati shawara akan lamuran mata da kananan yara.
Kiya yanzu tsaye muke da muga yaron da yanzu ayi evaluating din shi asibiti ayi taking certain measures a ga menene problems din shi then after some time then say I deciding what to do next. In my psychiatric hospital za a kai shi gwamnati will take the responsibility. In mami za a yi mishi magana dai mu ba da yaro yanzu kai tsaye to either the parents ko kuma yan uwan any of the relation wannan bata ko taso ba yaro na hannunmu is under our care so sai abinda muka gani gaskiya.
Muhammad Nasir murya Amurka daga Kebbi a Nigeria.